Zona de la Via. E Zora, Taka de la Via. To send them as a day, it's unfair. In Kajua, next to your Kajun. To Unkagama, don't cara to pay Vivia. The daddy called you don't make you that Kagajania.
Zora,
it is our name, Kaka Sandunia.
Zora,
it is our own, the Kazama Shatam.
Wallahi ta iyaka huta bayan mazaji.
sai an yi toshi mu da mun yi shuka burin mu kawai ta fara rasa Zaura sannan gwanki mai gidan SS Danko. Yawa